We all might seed on the young man weep, and love let you grow, and love let you bleed.
The old man seed and the young man weep, and love let you grow, and love let you bleed.
Da 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 da
children reap, and time passes by, it's a circle of life.
Later young men seed and their children reap, and the time passes by, it's a circle of life.
Shine forever and heaven above. There's a circle of life, it's a circle of love.
Da 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 da